ce wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi da abinci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya kuma yana cewa ma bainal mashriqi abinda ke tsakanin mawujar rana wal maghribi da mafadar rana qiblatul al-qibla da me suka ce abinda wannan hadisi ke fada kamar yadda imam as-suyuti da muhammad ibn ali ash-shawkani suke fada cewa wannan hadisi ba yana bayani bane game da ko'ina daga cikin garuruwan da suke zuwa amma abin da ake nufi shine mutanen madina
Alam.
misali kuma abubuwan da ake aikata ba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.